zuciya ta tamkara an shuka ta kamar ice and the love I have for you every now and then girma yake and baby na dawa masu yayya na rike kikyawa cike kike kikyawa baby I can send da ke nake kikyawa kikyawa ne kike kikyawa baby kin san ai da ke nake na samu mata biyar da ba irinta ke nake so ba wanda zai sani ba kikyawa yarinya kikyawa ga tanan kuma zankuwa ambaniruwa wanzu maso ka shaka ba musu bi aluriya das mata aluriya das keep it up espes tapin kiki na yi espes ni shagali na fada miki ni shagali sani bidiri ranar da muke so in ta zo kikyawa yarinya kikyawa ga tanan kuma zankuwa ambaniruwa na ambaniruwa wanzu maso ka shaka ba musu bi na samu mata biyar da ba irinta ke nake so ba wanda zai sani ba kikyawa yarinya kikyawa ga tanan kuma zankuwa ambaniruwa na ambaniruwa wanzu maso ka shaka ba musu bi sanki ka'ida ne sanki martaba ne sanki daraja ne ke nake nufi ne tare yara na ye tare laluwaye yara na ye na samu mata biyar da ba irinta ke nake so ni ke nake so